fatai yana shirye kuma alhamdulillah muna taka masa baya ga jagora Malam Ahmad yana wuri kowa muna so ya saurara ya ji irin raddin da shi wannan jahili yayi daga garin Gombe mu nuna masa mu kuma garin Bauchi da ilimi za mu mayar masa da martani saboda haka yau mun taru ne kawai don wannan raddin da yayi mu nuna wa jama'a cewa abinda muka yi a ilmance muke yi kuma duk dan izalan da yake shirye ko ina yake muna shirye mu neme shi ko ya neme mu tattauna da shi saboda haka dariqa Allah ya kashe mu kan dariqar Tijjaniya Allah ya tabbatar da dariqar Tijjaniya a dukkan Najeriya da duniya gabaki daya saboda haka yanzu farkon abin da zamu yi shine zamu neme Malam Tahir Abubakar Al-Hafiz zai bude mana taro da addu'a sannan kuma sai mu ci gaba da program akarwakallah bismillah
sallu ala nabi al-karim اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
zamu nemi ɗaya daga cikin ɗalibanmu Tahir Umar Usman daga makarantar Baraye Baban Takku Academy zai karanta mana ayoyi daga Alƙur'ani mai girma bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسكر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب الله العظيم
الله أكبر
الله أكبر
سونا وندي وانا ردي سونا سأبو بكر زبيرو wai Abu Aisha As-Salafi to yau zai ga Abul Fatai As-Sani At-Tijani wanda insha Allah zai zo yanzu zai gabatar da wannan maudu'i da dukkan abun da ya fada zai fito da su daya bayan daya kuma ya dora raddi akan sa insha Allah saboda haka muna roƙon jama'a a saurara a ji wannan raddi da zamu yi ma wayannan mutane insha Allah ta'ala Malam Abu Fatih bismillah tafaddal mashkura
bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه باين هكا ينقوى مسوية النبي محمد wanda muka taru a wannan babban zawiya mai albarka zawiyan malam Ahmad Jaja manyan malamai mai sunan shehi wanda aka fi sani da malam mai sunan malam sannan ga malam Ahmad Jaja ga malam Hadi mai gabatarwa ga malam Faruk da ya shigo yanzu da duk sauran malamai da suke zauna a cikin masallaci da na wajen masallaci ga limami na wannan masallaci namu mai albarka dukkanmu idai mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yanda kuka sani maladi ya dan yi gabatarwa wanda kawai iyakaci tsokaci zan yi saboda in samu mabudin magana wannan abubuwa da aka yi na muqabala wanda ba mu muka nema ba wasu ne daga cikin ƴan uwa ƴan izala suka zo suka neme mu suka ce ayi wannan muqabala bayan an yi wannan muqabala duk da muna bin su bashin maudu'i daya basu zo sun tattauna ba muna kokarin ya za a yi mu samu daman da zamu mayar musu da maudu'i dayan mu tattauna sai wani ya leko da kansa wanda ya leko da kansa nan zalika makunna nabghi abinda mu muke nema kenan muna neman dama mutum ya zo ne mu nema muke a tattauna sunan wannan mutum Abubakar Zubairu Abu Aisha As-Salafi wasu sun ce daga Gombe ne mu dai bamu sani ba wanda muka ga a group din mutanen Gombe ne dan can Gombe ne ko ma dai dan ina ne insha Allah yana jin mu zai ji mu kuma zai ji yanda yake yayi maganganu ya dauki kadiya daya da muka tattauna kadiyar farko kadiyar Salatul Fatih yayi raddi akan ta yace kuma sauran kadiyoyin ma zai dauka zai yi raddi akan sa to mu wannan alhamdulillah abinda muke nema kenan hiwar na addini to amma lokacin da wannan bawan Allah ya zo ya fara batun da za a zo a tattauna da shi da naji yanda ya fara gabatar da abu da yanda ya bazen da aka tsara abin sai nace to yau masha Allah izala an yi dace an samu wani nutsatse a cikin su gashi yana magana kaman zai yi abin kirki to yanda ya fara gabatar da abin daga baya kuma shikenan sai fara rikidewa yana komawa asalinsa yana ruwaini yana juyawa sai yana zagi kafurtawa da sauran su maganganu bakake wanda idan ya tashi a cikin maganganun abun mamaki wanda yanzu mai raddi akai ni da yake wa raddin a cikin almajiran shi tijan to ni ban san yanda zan sa kaina ba in nace nan ban karshe ma na ba kaina matsayi an gane nan ban na kusa da na karshe almajiran shi tijan ni ba komai bane amma in ya tashi min raddin sai ya ce malam Abul Fati Ustaz Abul Fati Sheikh Abul Fati Hafizahullah ni ba yake ga haka amma in ya tashi kuma sai ka je afka shi tijan kai tsaye mutum ne zai zo ya ce ma ina son ka ina kaunan ka amma kuma babanka mutumin banza ne anya wannan bai son ka ne kuwa so nayi kokarin a ce da yanda ya dauko raddin ya fara yi a cikin hankali to inda za a mai da martani sai a mayar mai a cikin yanda ya kamata so amma da irin lajar da ya amfani da ita da irin sa za a yi mai amfani dan haka jama'a masu sauraro idan kun ji lokacin da abu ya fara tafiya kuka ji na dan wuta to kawai a yabe mun kar a ce nayi zafi da yawa an gane in abu ya na dan wuta kawai to a yafe abu na farko mu shiga raddi kai sai raddi ya bude naji kaset din ka malam As-Salafi Abu Aisha abu na farko da ya tashi sai yake cewa daga cikin maganar sai yake cewa shi bai so a ce za a dinga dauko kadiyoyi na abin da ya shafi na hawo ba da sauransu amma tunda ni nayi wa ƴan uwansa gyara ya ji zafi to shi ma bari ya min gyara to sunan wannan raddi allura ta tono garma da shiru yayi mu ma mun ga kusakuransa shikenan sai mu yafe sai mu shige amma tunda yayi magana an yi wa yan uwansa gyara maimakon yayi musu ta'aziyya yace musu waɗannan abin da kuka yi ba daidai bane ku je ku ƙara karatu sai shi ma ya gode shi ma zakakurin malami ne ya san arabiya to duk gyaran da kai na farko zamu biyo bayan ka ɗaya bayan ɗaya mu kariya babu gyara ko ɗaya da kai daidai duk ƙarya yake yi a wajen gyaran da yayi wanda ba daidai ba sai kuma bashi da zamu bi shi gyaran da muka fara cin sa da na so in dauki raddin a ce nayi ardin duka abin da ya shafi larabci na zuba shi a guri daya sai na gama da shi sai in shiga raddi kai tsaye to sai nayi tunanin karace larabci kuma ya cinye min lokaci karace larabcin ya cinye min lokaci sai nace to zan biyo raddin daki daki yanda yayi ni ma haka zan yi a abu na farko yace yana wajen bada ardin masail da muka tattauna da yan uwansa sai yace an yi bayani akan salatul fatih sannan an yi bayani akan taqsimut tauhidi a wajen taqsimut tauhidi kuma yace an yi bayani akan tajsimi to wajen kalman tajsimi mubtada ne at-tajsimu ya kamata ya dauki gamma malam da ya tashi sai kawai ya nafka mai kisra sai yace at-tajsimi wat-tamsili wat-tashbihi a to mu kuma karwakallahu muna gyara aje a duba abu na farko at-tajsimu wat-tashbihu wat-tamsilu haka ya kamata ya zama wannan gyara na daya abu na biyu malam da ya tashi sai yake magana wajen kawo kasakashen tauhidi budan bakin sa sai yace at-tauhidul uluhiyyatu at-tauhidur rububiyyati haka ma at-tauhidul uluhiyyati at-tauhidur rububiyyati at-tauhidul asma'i was sifati wannan gwaranci ina ya kai mudafun da mudafun ilayhi amma kuma sai ka dauki ma'rifa ka sawa mudafun to anan saboda kar ayi wani gyara sai ya je ya zago bari mu biya mai karatun da in ya sani mu mai mawaci in bai sani ba mu ga ya mai yanzu akwai gurin da mudafun yake daukan ma'rifa amma gurin da mudafun yake daukan ma'rifa ba a irin nan gurin bane kai malam kai bullet idafa al arabci kala biyu ne sun ce muna da al idafatul ma'nawiyya muna da al idafatul lafziyya menene al idafatul ma'nawiyya al idafatul ma'nawiyya ita ce wanda suka ce yaktasibu bihal mudaf at ta'rif aw at takhsis mudafun din yakan samu ta'arifi saboda an jingina shi jikin abu da yake mu'arraf sa'annan yakan samu takhsisi idan an jingina shi abin da yake na kira ina misali in kace kitabu muhammadin littafin muhammadu to wannan muhammadu din nan alami ne alami kuma ma'arifa ne ka zo kai mai idafa dan haka ba za ka ce alkitabu muhammadi ba sai dai ka ce kitabu muhammadin to kaga anan wanne ne mudafin din mu kitabu ya samu me ya samu ma'arifa saboda an jingina shi a cikin ma'arifa shine muhammadu abu na biyu in ka zo kace a kasuma'in kofin ruwa kasuma'in to anan ka dauki kofi ka jingina wa ruwa nan kuma ba a ma'in din nan ba ma'arifa bane na kira ne ka jingina mai kofi anan kuma me mudafin dinka ya samu me ya samu taksisi bai samu ma'arifa ba tunda mudafin dinka ya samu taksisi to dole ba za ka ce alka'asul ma'i ba sai dai ka ce ka'asul ma'i ka cire alif da lamun na jikin idafa wannan ita ce al-idafal ma'ana al-idafatul ma'nawiyya abu na daya kenan mallam ya rike wannan to abu na biyu sai al-idafal lafziyya ita kuma al-idafal lafziyya mudafin dinka yakan samu takhfifi ne kawai ta yanda zaka cire mai wannan tanwinin in ka cire mai wannan tanwinin kuma ka cire mai alif da lamun to sai suka ce a wajen shi al-idafa al-lafziyya gurin al-idafal lafziyya mudafun dinka yana zuwa a cikin dayan abubuwa guda shida ne wannan abubuwa guda shidan sun shiga cikin mushtaqai duk waɗannan abubuwa guda shida din babu abin da yayi mudabiki da karatun malam da aka yin ka zo kace at-tauhidu al-uluhiyya ba zai karba ba saboda kalman at-tauhidu ba yake daga cikin waɗannan abubuwa guda shida din abubuwa guda shida din nan zaka iya samu salib da lamun kace misali a qari'ul kitabi me karanta littafi qari'ul kitabi in ka ga dama a larabci zaka iya cewa al-qari'ul kitaba kaga ka sawo mudafin dinka ma'arifa sun yadda suna karba saboda yana daya daga cikin abubuwa guda shidan can to idan mun zo mun dauki karatun malam kalman at-tauhidul uluhiyya at-tauhidur rububiyya a yanda ya fada fa zaka ga wannan kalman na at-tauhidu din at-tauhidu shine mudafin din bai daya daga cikin wadancan abubuwa guda shida da zai iya daukan ma'rifa dan haka haramun ne a larabci kwata kwata ka sa mai wannan ma'rifa haramun ne alal idlal dan haka idan mun zo mun dauki kalmar tauhidul uluhiyya zamu gan shi ya fado anda al idafatul ma'nawiyya ne yana cikin idafa ma'nawiyya ne shi kuma idafa ma'nawiyya da duniyar larabci ba yi sabani ba cewa ba a sawa mudafin din sa ma'rifa alif da lam kai kuma ka rawa kallau shehun gurungun dimi muna ganin ka mazaunin malami kawai ka zo ka ce at-tauhidul uluhiyya aba malam an buga dan haka wannan karatun an biya maka kaje ka gyara ba a fadan haka sai dai ka ce tauhidul uluhiyyati tauhidur rububiyyati tauhidul asma'i was sifati saboda na farko kalman at-tauhidun ka dauka zaka ga kalma ce muzakkar ita kuma al-uluhiyya muannas haka tauhidu muzakkar ar-rububiyya muannas to ta ya za a yi sifa kada kawo abu namiji sai ka bashi sifar mace zai karba annatu yadbul man uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa ma'rifatihi wa tankirihi haka suka ce dole malam sai ya gyara wannan karatun dan haka sai dai in kana son ka cire sai dai ka ce at-tauhidu sai ka ce al-uluhi ko ka ce at-tauhidu sai ka ce ar-rububi amma ka ce at-tauhidul uluhiyya ba taba samu haka a duniyar larabci ba dakikancin ka ne kawai gwada ma haka abu na daya kenan na biyu bayan malam yayi wannan bayanai sai ya kawo qadiyar da ya fara tattaunawa sai ya shiga qadiya akan Abul Hasan al-Ash'ari wanda wannan Abul Hasan al-Ash'ari din a cikin naji malam fere naji tausayin sa ya faɗa Abul Hasan al-Ash'ari ya kai kusan so biyar amma gaba ɗaya in ya tashi sai ya dinga cewa Abul Hasan a maimakon Abul Hasani Abul Hasani sai ya dinga cewa Abul Hasan agar wa gallahu da haka zaka kwaci izala da irin wannan bidin ya kamata a gyara wannan to abu na farko da ya tashi sai ya magana ya ce Abul Hasan al-Ash'ari wannan ai mu ne muke kokarin Abul Hasan al-Ash'ari ya bari yin ash'ariyanci ya koma daga cikin ahlus sunna ya zama ahlus sunna nasu kun san yanzu an bar fashin kudi an dawo fashin malamai in kuna son ku ga yanda ake fashin malamai ku samu yan izala wallahi Abul Hasan al-Ash'ari yayi sama ta bakwai kai kai kasa ta bakwai me hadin ku yayi gabas kai kai yamma ya kalli masallaci ka kalli coci me hadin ku babu wani haɗi to Abul Hasan al-Ash'ari idan kuna son ku san waye shi ɗaya ne daga cikin manya-manyan jagororin a'imma na Ahlus Sunna yayi marhala uku a rayuwarsa ya shige stage ku paces guda uku Abul Hasan al-Ash'ari na farko mutazili ne mutazilawa da lokaci da mun dan muka karatu a kansu bayan yayi mutazila tsawon shekara 40 yana bin malamin Salihu Jibba'i daga baya sai ya dawo ya bar harkan mutazila sai ya koma tafiya ta ahlus sunnati wal jama'a shine ake kiransa da Abul Hasan al-Ash'ari wannan marhala guda biyu mutazilanci sai kuma cikin ahlus sunna wal jama'a shine kadai marhalan da Abul Hasan al-Ash'ari yayi shi malai in ya tashi sai ya ce Abul Hasan al-Ash'ari yayi marhala guda uku abinda suke fada kenan yayi mutazilanci bayan yayi mutazilanci na yayi marhala biyu ne asalin abin da yi su kuma suna cewa yayi marhala uku nan da suke fada kuskure ne sai su ce bayan ya bar yayi ash'ariyanci wajen shehin sa Ibn Kullab sai ya dawo da ya dawo sai ya koma mazhabus salafis salihina dan ina jin sa yana cewa salafus salihina ya dauka shi ma a salaf din anan mudafin ilayhi ne nan kuma ba mudafin da mudafin ilayhi bane ka kwafsa shi kuma nan annatu wal man'ut ne as-salafu as-salih ne ba salafus salih ba akaramakallahu to anan sai suke cewa to Abul Hasan al-Ash'ari dan haka ya Abul Hasan al-Ash'ari yayi wannan sai suke cewa to idan haka ne Abul Hasan ya dawo nasu mu kuma muna gaya musu ba naku bane ga dalilan da yasa zamu gaya muku Abul Hasan ba naku bane dalili na farko idan ka ce Abul Hasan yayi marhala ya koma marhalan salafiyanci Abul Hasan ba karamin mutum bane wanda littattafan masoya da littattafan makiya duka sun rawaito tarihin sa duk wani stage na rayuwarsa wani bangare na rayuwarsa sai da suka tabo idan da ya koma salafiyanci wahabiyanci taimiyanci irin yanda kake fada da dole duk malaman tarihi sai sun rawaito amma duk malaman tarihi idan sun tashi rawaitowa abu biyu suke rawaitowa yayi mutazilanci sai ya koma ahlus sunna ma'ana ahlus sunna al-ash'ira mu kenan bai koma ta jisimiyanci wahabiyanci irin naka ba malam ka ji wannan wannan dalili na ɗaya kenan. Dalili na biyu, samuwan manya-manyan almajiransa, manya-manyan malamai, manya-manyan almajiransa, manya-manyan malamai waɗanda sun zauna da shi, waɗansu sun rayu da almajiransa, babu wanda ya taɓa hakaitowa a littafinsa, ko da wasa ya ce Abulhasan ya bar ash'ariya ya koma aqidan da kai kake faɗa. Da kaɗan daga cikin waɗannan malamai da nake son in lissafo ma don ka san su, in ka ce waɗannan suwaye waɗannan malaman, dukkan su a sha'ira ne, kuma da littafin su a cikin gidanka har yau kana karantawa, kana kiran su malaman sunna, to duk a sha'ira ne, ba su rawaito kuma cewa ya bar a sha'ira ba. Daga cikin malaman nan ku taya ni da irge, akwai Mislu Abi Al-Hasan Al-Bahili Al-Basri, ku ce min ɗaya. Al-Imam Abi Abdullah bin Mujahid Al-Basri, Al-Imam Abi Muhammad At-Tabari wanda aka fi sani da Al-Iraqi, Al-Imam Al-Qazi Abi Bakr Al-Baqillani, Al-Imam Abu Tayyib bin Abi Sal As-Saluki, ku ce min nawa. Al-Imam Abi Al-Imam Abi Ali Abi Ali Ad-Daqqaq, nawa. Al-Imam Al-Hakim An-Naysaburi wanda yake da Al-Mustadrak, nawa. Al-Imam Abi Bakr ibn Furaq, ku ce min nawa. Al-Imam Abi Nu'aym Al-Asfahani, nawa. Al-Imam Ibn Hajar, nawa. Sai kuma Al-Imam An-Nawawi, mutum nawa, mutum 11. Duk waɗannan ka san su, ash'ariyawa ne, babu wanda ya taɓa rawaitowa ko mutum ɗaya ya ce Abulhasan Al-Ash'ari ya bar ash'ariya. Idan ka ce baka yadda da su ba, za ka yi ɗan waken zagaye, to bari mu dawo cikin gidanka mu raddance ka daga cikin gidan. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, an gane? Zan kun san shi ya dan cici mutuncin malaman mu, amma ni zan yi kokari ba zan ci mutuncin malamansa ba, saboda babu. In an zo wajen Ibn Taymiyyah, in an zo wajen Ibn Taymiyyah ba za mu ce kai tsaye mu ce Ibn Taymiyyah ba, kun ga ba a yi madda ba, ka kira sunan shehin malami gurungun dimi irin wannan ba madda a ciki, sai dai ka ce Ibn Taymiyyah, ka gane? Saboda karaje ba walakanci, ba walakanci, ai bai kamata yanzu ka ce Ibn Taymiyyah kawai kashi a Ibn Taymiyyah, an gane? Mun girmama shi. Ga abin da yake faɗa a cikin Minhajus Sunna, Ibn Taymiyyah yana faɗa a cikin Minhajus Sunna juz'i na 5 shafi na 277, yana cewa Al-Ash'ari lam ya'rif ghayra tariqatil mutakallimina. Al-Imam Abu Al-Ash'ari har ya rasu bai san wani hanya ba banda hanyar sannan ta mutakallimina, hanyar al-ariyancin sannan akai ya mutu. Kai kuma ka zo kana cewa bai mutu akai ba, kai ne kai ƙarya, mu sani. In kai ne makaryaci, mun ce kai makaryaci ne. In kuma Ibn Taymiyyah ne yayi ƙarya, sai ka faɗa, wannan ya rage maka, kai tsakaninka da malaminka kenan. Abu na gaba shine, malamai gaba ɗaya na tarihi sun yi ittifaki, in sun kawo tarihinsa cewa suke ya rasu akan Ahlus Sunna, ba su kawo cewa ya bar ash'ariya. Hatta malaman da kai ka kawo, ka kawo Al-Khatibul Baghdadi, ka kawo Tajuddin Subki, waɗannan gaba ɗayan su da ka kawo maganar su da ka nakalto, baka nakalto cewa fa a cikin maganar su sun ce ya bar ash'ariya ba, kawai ka kawo sun ce ya koma kan tafarkin sunna ne. To ai dama mu ma muna faɗa ya koma kan tafarkin sunna. Sannan gyara a nan, akwai gurin da kake cewa Al-Khatibi Al-Baghdadi, ya zaka faɗa ka karmaka Al-Khatibu ne. Sannan kuma Tajuddin Subki, sai kuma ka zo ka ce At-Taju kuma Ad-Din, ya wannan gyaran, ya wannan a Larabci zai haɗu. Wannan yana ɗaya daga cikin kusakuransa, shi ma ka gyara. Daga cikin malaman da suka nakalto cewa yana nan ya rasu akan marhalarsa na biyu ne, akwai Ibn Furaq babban almajirinsa, yana cewa in taqala Shaykhu Abul Hasani Ali ibn Isma'il Al-Ash'ari radiyallahu anhu min mazahib al-Mu'tazilati ila nusrati mazahib Ahlus-Sunnati wal-Jama'ati, yace Abul Hasan Al-Ash'ari yayi intiqali daga marhalar Mu'tazila, ya fita daga cikin su, ya dawo yana karfafa suwa, ya dawo yana karfafa Ahlus Sunnati wal Jama'a. Wannan Ibn Furaq ne yake faɗa, kaman yanda Ibn Asakir ya fitar a cikin Tabyinu Kadhibil Muftari. Sa'annan ga Ibn Khulkan cikin Wafayatul Ayan yana cewa huwa sahibul usuli wal qa'imu bi nusrati mazahib as-sunnati, shine ma'abocin usulin nan, kuma wanda yake tsaye wajen taimakon sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa kana Abul Hasan awwalan mu'tazili, daga farko Abul Hasan da mu'tazili ne, summa taba sai ya tuba ya bar mu'tazila, min alqawli bil adli wa khalqil qur'an hali fil masjidi sai yazo a masallaci ya fada yace ya bar batun abinda musaddila suke kai na batun alqauli batun abinan wato khalqul qur'ani da kuma batun adalu da suke kawowa yace ya fada ka duba azabi cikin sirrul alamin nubalai juz'i na 15 shafi na 89 shi ma ya kawo yace bai fadi yace ya bar ash'ariyya ba ka duba bayan al-imamu zabi ka duba al-allama ibn khaldun cikin muqaddimar sa shafi na 853 shi ma ya kawo yace abul hasan al-ash'ari bai bar ash'ariyyansa ba yana nan kawai cewa suka yi ya nakalto marabi suke fada daga marhalan ya bar mu'tazila sai marhalan ya koma kan sunna to waɗannan aqwal din na waɗansu kadan ne daga cikin malamai sa'annan abinda suke fakewa da shi sukan fake da cewa ibn kullab din nan ai mutum ne wanda yake ba mutumin kirki ba a lissafa shi daga cikin ahlus sunnati wal jamaa haka suke cewa ko sun ce ba a lissafa shi daga cikin ahlus sunnati wal jamaa to ga kadan daga cikin malaman da suka ce yana daya malamin abul hasan al ash'ari din sun ce shi ibn kullab din malamai sun yi ittifaki cewa malami ne da yake ba sunna kariya ga abin da suke fada ga ibn shahabin ga ibn qadi shuhba kai cikin dabaqatu shafi'iyya li ibn qadi abinda yake fada juz'i na 1 shafi na 88 yace kana min kibaril mutakallimina yana daya daga cikin manya-manyan al-mutakallimina al-mutakallimina kuma ash'ariyawa ne wa min ahli sunnati yana kuma daga cikin ahli sunna wa bi tariqatihi wa tariqatil harisul muhasibi ittada'a abul hasan al-ash'ari da tariqan ibnu hanya ibnu kullab da hanyan harisul muhasibi abul hasan al-ash'ari yake koyi abul hasan al-ash'ari haka suka fada dan haka yaza kai ka zo ka ce shi kuma ya fita daga wancan yanayin gayan ga malamai suna gaya ma cewa wanda yi wannan yanayin ba gashi daga ciki ga Jamaluddin al-Isnawi cikin darqatu shari'iyya al-Isnawi shi ma yana cewa kana miki badal mutakallimina wa min ahli sunnati ya kasance daga cikin mutakallimina kuma yana daga cikin ahli sunna zakara wal ibadi fi tabaqati Abi Bakr Sirafi qala innahu min ashabil mutakallimina yace Abu al-Hasan yana daya daga cikin manya-manyan malaman mu wadanda suke kan aqidan ash'ariyanci wanda su ne ake kiran su da al-mutakallimuna sa'annan ga al-hafiz az-zahabi cikin sirrul alamin nubala yana cewa war rajul aqabul mutakallimina ila sunnati yake cewa wannan mutumin shi yafi wato ibn kullab malamin abul hasan al-ash'ari yake cewa yana daya daga cikin mafi kusancin malaman ash'ariyawa kusa da sunna bal huwa fi munazirihi yana daya daga cikin masu yin munazaran su sa'annan kuma ga ash-sheikh al-arnauti yayi ta'liqi akan maganar al-imam az-zahabi yake cewa kana imam yace kana imam ali sunnati fi asrihi shi ibn kullab ya kasance daya daga cikin manya-manyan malamai a lokacin sa na ahli sunna wa ilayhi marju'u ha sunna gaba daya kansa take komawa wa qad wasafa wal imam al-haramaini fi kitabil shahbi annahu min ashabina ga imam al-haramaini ya sifanta shi yace wannan shi ma yana daya daga cikin malaman ahli sunna to dan haka idan malamai sun yi ittifaki abul hasan al-ash'ari cewa malamin sa ibn kullab yana daya daga cikin malaman sunna ku kuma kun ce ya bar ibn kullab saboda ibn kullab dan bid'a ne to waye mai gaskiya malaman da suka ce ibn kullab yana daya daga cikin malaman sunna kuma abul hasan al-ash'ari ya rasu akan aqidan sa shine mai gaskiya ko kuma aku ne mai gaskiya tabbas waɗannan malaman sune masu gaskiya sa'annan abu na gaba da nake son na karanta wa malam bayan na karanta mai wannan a takaice ina son me a gurguje sai yake kawo littafinsa da yayi magana sai yace al-ibana ai gashi shine littafin da abul hasan al-ash'ari ya rubuta daga ƙarshe to wannan ma kuskure ne akwai taqiqi ba shine littafin sa na ƙarshe ba amma wannan taqiqin nayi shi amma na ajiye shi saboda tsayin sa amma dai ba shine littafin sa na ƙarshe ba to al-ibana nan ka sani akwai al-ibana na abul hasani wanda take mai kyau akwai kuma wanda kuka je hannun wahabiyawa ya shiga cikin ta suka je suka yi dassi suka caccanza mai maganganu saboda su dawo da shi ya zaman tunasu saboda su dawo da shi ya zaman tunasu kuma ibnu hajar a cikin lisanul mizani juz'i na 3 shafi na 291 yana cewa wa ala tariqatihi yani ibn kullab akan hanyar ibn kullab masha al-ash'ari fi kitab al-ibana akan wannan hanyar al-imam al-ash'ari ya rubuta littafin sa cikin al-ibana kai kuma kai da ibn kullab ba ga ibn hajar kuma yana cewa akan wannan hanyar ya rubuta al-ibana dan haka kaga ka fada nan sannan abu na biyu abu na gaba wanda yake gwada cewa sun yi dassi a cikin wannan littafin ba na abul hasani bane gashi a Allama Al-Kausari yana fada a cikin taqiqin muqaddimar sa da yayi na tabyinu kazibul muftari yana cewa wan nuskatul matbu'atu fil hind min al-ibana nuskatun musahhafatun muharrafa wannan littafi na al-ibana da aka buga ta a kasan Indiya yace littafi ne wanda aka canza ta aka canza ma'ananta tala abadiya aidul asimati aidul asimati fayajibu i'adat dabiha min alim min aslim wasaq yace wannan littafi ne da hannun mutanen banza ya shiga cikin sa ya kamata a ƙara wallafa wannan littafin wanda ya bi shi akan haka akwai ashef wa'abi gawuji shi ma yayi risala akan haka yace wannan littafin al-ibana din bata inganta ba sa'annan bayan haka ga misalai da nake son in baka wanda zaka gane cewa a cikin al-ibana an samu canji hannun wa'abiyawa ya shiga ciki kukunce ya zo a cikin aya ya zo a cikin al-ibana shafi na 16 wa ankaru an yakuna lahu ainani sun yi musun cewa mala da ya daga wayannan ko na waya kura wa ankaru an yakuna lahu ainani sun musa cewa yana da wai suna sifanta Allah yanda suke fada suna sifanta shi bil aini sai yace sun yi mutu a cikin al-ibanan da take wajen su sai suka kawo lafazin ainani din ido biyu shi kuma in mu asa kira a cikin tabini kazibil muftari shafi na 157 yana cewa wa ankaru an yakuna lahu ainin kaga yana kawo cewa aini ne kwaya daya nan ku kuma a cikin littafin ku kun kawo kunce ainani kun kawo a cikin littafin ku kunce ainani dan haka wannan kuskure ne duka akwai abubuwan da na debo wanda na so in karanta wa malam sun kai kwaya 70 wanda yake gwada cewa wannan littafi na al-ibana an sa dassi a ciki wa Abul Hasan al-Ash'ari abu ne wanda kuka yi dassi a ciki wannan abun kuskure ne dan haka abu na gaba shine ga waɗansu abubuwa wanda a cikin littafin al-ibana da kake ta daga jijiyan wuya al-ibana ya rubuta al-ibana da aka ya dawo cikin mazhabi na as-salafus salih to gashi a cikin al-ibanan yana korewa Allah sifan shuru saboda Abu Hasan ash-Shafi na 64 yana kore mai sifan shuru yace idan Allah ya kace Allah yana yin shuru ma'ana Allah yana canzawa kenan tawallu bil hawadis in yana yin shuru yanzu ba ina magana ba in nayi shuru haka na canza ko ban canza ba to idan kace Allah yana yin shiru kace Allah yana samun tagayyuri kenan Abul Hasan a cikin al-ibana ya kore kai kuma Ibn Taymiyyah da ya tashi a cikin littafin sa sai yake cewa malamai sun yi ittifaki Allah yana yin shiru daga magana shiru yakan yi kaza kaga sun saba da Abul Hasan ko ba su saba ba dan haka wannan yana gwada littafin ba naka bane abu na gaba Abul Hasan yana cewa yana korewa Allah yana yin tawilin sifar yadda da sifar fushi yana yin tawilin su kai kuma in ka tashi a mazaunin ka na as-salafi dan salafawa baka yin tawili baka yadda da tawili ba kun saba da Abul Hasan ko ba ku saba ba Abul Hasan yana cewa akan istiwa'i na Allah akan al-arshi yana cewa innahu mustawin ala arshi duna kaifin wal istiqrar Allah yana yayi istiwa'i akan al-arshi duna kaifin ba tare da kaifu ba wal istiqrari ba tare da kace Allah ya zauna da bas ba kai kuma malaman ka sun yi ittifaki kaf cewa Allah a zaune yake shi kuma ya kore ya Allah zama kun saba nan ko ba ku saba ba dan haka kaga babu abin da ya hada ka da Abul Hasan al-Ash'ari yayi nan kai nan dan haka kaje ka nemi malaman ka ba ma san fashi na malamai wannan abu da yake a gaba kenan batun wannan yanzu sai maganan cewon malam yayi daga farko wanda nake son yi mai istidraki amma istidraki batun kiran dariqa da kungiya dariqa ba kungiya bace izalar ka ce kungiya dariqa ba kungiya bace in ka ce dariqa kungiya ce wane ne shugaban ta wane ne sakataren ta wane ne majiyin kudin ta amma izala bata da wannan duka izala bata da wannan tana da shi so kaga ashe dariqa ba kungiya bane ko abin da zai gwada maka dariqa ba kungiya bace samuwan yan dariqa a cikin dukkan mazahibu zaka samu ba shafiye dan dariqa ba malike dan dariqa ba hanbali dan dariqa ba nafiye dan dariqa ko ba haka bane to in haka ne gashi mazaban su ya bambanta waye shugaban su dariqa ba kungiya bace dan haka muna fada kowa ya jikar aje ana cewa kungiyan dariqa a kungiyan dariqa yake cewa wani kungiyan yan siyasa mu dariqar mu ba kungiya bace izala dai da kuke fada da kanku ku tsaya a mazaunin ku na cewa ku yan kungiya ne to wannan babu wani abu to yanzu sai marala na biyu da nake son na shiga kai tsaye maralan nan da nake so na shiga shine ya kawo cikin maganganun sa sai yake cewa tijjanawa suna da wadansu munanan aqidu masu muni wadannan aqidu sai yace sun fi ma na sha'ira muni ta yaya zamu dinga danganta kanmu da sha'ira sai yake wannan maganan to abu na farko da muke son mallan ya sani yayi magana akan cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai shau yace shau tijjani shau tijjani yace iddakara rasulullah sallallahu alaihi wasallama hazal wurdali annabi ya ajiye mun wannan wurdi na tijjaniya walam yuallimu li ashabi annabi bai koya wa sahabbansa wannan wurdin ba to abu na farko da ya tashi sai yace a cikin jawairul ma'ani wannan magana ta zo sai ya kawo yace a cikin aljaishu shafi na 91 wannan maganan ta zo billahi allazi la ilaha illa huwa ina da aljaishu a gida da naje na bi sai na duba shafi na 91 da ya duba da gani ban sani ba sai nace to za a iya samu bambancin bugu bambancin dabi sai na bada na karanto page 15 daga baya na karanto page 15 a gaba kaga duk canjin bugu sai an ga wannan magana babu wannan maganan a ciki jawairul ma'ani bai bada shafi ba ba mu ganta ba to amma ba gudun maganan muke yi ba maqaddara shau tijjani ya fada bari mu bata kariya yanzu nan na farko ya ce wai an aje to abin da yake korewa in manzo Allah ya aje bai ga wa sahabbai ba dan me yasa zai ga wa shau tijjani akwai abin da annabi ya koye kenan bai isar da aika ba ya ga wa sahabban saka to mallam abu na farko da muke so ya sani raddi akan wannan magana ga abubuwa da annabi ya keba sahabbansa da shi bai ga wa wasu bai ga wa wasu shin zaka ce annabi ya koye risala daga farko ga Abu Huraira yana cewa ausani a cikin hadisi ausani khalili bi salasatin masoyina annabi ya mun wasiya da abubuwa guda uku abu na farko salatu duha sallah da hantsi yace nafila hantsi kenan wa alla ada siyama salasati ayyamin karna bari yin azumin kwana uku min kulli shahrin a cikin kowane wata inji Abu Huraira radiyallahu anhu sai yace wa alla anama hatta utira annabi kuma ya mun wasiya yace karna yi bacci har sai nayi wutiri annabi ya ga wa sayyidina Bakar wannan bai ga mai ba ya ga sayyidina Umaru bai ga mai ba Abu Huraira kawai ya ga zaka zo kace annabi ya koye sako bai ga wa sayyidina Bakar ba kawai Abu Huraira ya ga kai sai kai challenge din annabi haka ko rike wannan daya Abu Huraira a cikin wani hadisi ya kara cewa akhastu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama jarabaini min alilmi na karbi wasu ilmai guda biyu daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duhu ma daya daga cikin wannan ilmin basastu hulakum gashi na ga muku wa amma yace basastu hulakum gashi na ga muku yace wa ammal akhar amma dayan ilmin law basastu bi shay'in minhu da zan ga muku abinda annabi ya ga min na wannan ilmin laqutia anni hazal bul'um da kun tsaga wannan makogaran nawa kun kashe ni kun yanka ni Abu Huraira ya boye ko bai boye ba so ka tuma Abu Huraira kace an boye sako annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Abu Huraira ya boye sako Abu Huraira shi ma ya boye sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu na gaba ga Huzaifatul Yamani abokin sahibin sirrin manzon Allah ya sanar da shi dukkan sunayen munafikai duk sunayen munafikai annabi ya gaya mai har sayyidina Umar ya kanje wajen sa yace da Allah ya gaya min ina daya daga cikin munafikan nan sai dinga cewa sayyidina Umar majilta bi khairin ya Umar har yanzu baka cikin su amma yace la uzakki adan ba daka bayan kai bazan ƙara tsarkake wani ga mai sirrin annabi ba ka isa ka zo ka ce Huzaifa ya boye sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to me yake lafi in an ce annabi ya ga wa shau tijjani wani abu wanda bai ga wa sahabbai ba wannan abin yana gwada na kasu kenan da kashi sannan in ka musanta haka malamai gaba ɗayan su daga cikin malaman da suka tafi suka ce wannan abubuwan yana yiwa to anan kun san da ya tashi sai ya kawo aya sai ya kawo wannan ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahi ismuka minan nas ya kai wannan babban annabi ka isar da sakon da aka saukar maka idan baka yi haka ba to baka isar da sakon ka ba Allah zai kare ka daga sharrin mutane sai yake cewa a bakin sa fa sai ya ce balligh ma unzila ilayka sai yace ma din nan mausula ce jumlatu sila kuma tufidul umum tana fa'idantar da gane abu ne gaba ɗaya dole ka gane ka ce annabi ya faɗi komai da komai sai yace idan wannan ayan ta ce annabi ya faɗi komai da komai ku kuma kun zo kun ce annabi ya je wurdi dan haka ba ku yi sabo ba to mu ba muna tambayan ka abisa fahimtan ka na wannan ayan an ce dole annabi ya isar da komai annabi da ya isar da sako wasu sahabbai bai ga wasu ba zaka dauko wannan ayan ka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya boye wani abu faɗi wa annabi haka ka fita ta yanda ka shigo put zaka fita ba zai yi ka ga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba daga wannan istidlali ne batil baka gane me kake ba daƙiƙi ne kawai kai baka fahimtan komai sannan yayi magana wai sai yace ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi tijjani wani abu wanda bai ba wa sahabbansa ba bai ba wa ahlul baiti ba to anan muna son mu ga ya maka to malamai sun yadda da cewa za a iya samun wani abu a yi mafarki da annabi ko a ganshi kurukuru annabi ya baka wani abu wanda bai ba sahabbai ba ga al-Imam Shatibi a cikin yana fada a cikin al-Itisam juz'i na 1 shafi na 260 abinda al-Imam Shatibi yake cewa yace inna ru'ya min ghayril anbiya'i yukam biha shar'an ala halin yace ru'ya da ba ta annabawa ba wani bawan Allah ya wani ru'ya za a iya yin hukunci da wannan ru'yan amma da sharadi wannan ru'yan kar ta saba wa shari'a kai mafarki ka ga annabi ya baka wani abu wannan ba laifi bane zaka iya karba kai aiki da shi amma da sharadi abin ka ne ya saba wa shari'a misalin da zan baku anan Abu Yazid al-Bustami wani malami ya zo wajensa yace mai yayi mafarki da manzo Allah yace je kasan bishiya yaje ya duba zai ga wasu kudade ya dauka ya amfani da su mutumin da ya tashi dai ga annabi mafarki sai yaje kasan bishiyar yana duba sai ya samu wannan kudin ya ciro su da yazo wajen Abu Yazid al-Bustami sai yace mai zan ci wannan kudin sai yace eh zaka ci amma sai ka cire zakka sai yace annabi mafarki bai ga mun in cire zakka ba to kaidan zakka kuma sun ce mai wafi bikajil kums abinda ka cire a kasa me ne daya bisa biyar dinsa zaka bayar haka ne sai Abu Yazid al-Bustami yace haka ne annabi ka gani zamu dauki maganan kan nan a mazaunin al-hadithul aba to hadithul aadi hadisi ne wanda mutane daidaiku su mutun daya ne ya rawaito shi kuma wancan hadisi ne mutawatiri sai mu aje hadisin ka sai mu aiki da wancan hadisin masala ta fita ko bata fita ba to kaga ashe kana iya ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ya baka wani abu a mafarki ga abinda ash-Shatibi ya fada yace zaka iya ganin annabi ya baka wani abu a mafarki kuma kai aiki da wannan abin daga ciki in ka ce baka yadda da Imam Shatibi ba zai iya fadan wannan dan dagan wannan in ka ce baka yadda da Imam Shatibi ba zai iya fadan wannan ga wannan ga wannan ga Ibnul Qayyim a cikin Madarijus Salikina ya fitar abin da yake fada sai yake cewa yace min tajribatil salikina allati jarabu wa fa'alu wa sayyatan inna man admana ya qayyum la ilaha illa anta awrasahu Allahu hayatal qalbi wal aqli yace daga cikin abubuwan da manya-manyan bayin Allah suka gwada ya amfane su fadin ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta duk wanda ya kiyaye wannan yana yawan fadan wannan abin Allah zai gadar mai wato da zuciyarsa za ta dinga rayuwa da hasken ubangiji hankalinsa zai dinga cika Ibnul Qayyim da ya faɗi wannan a wani hadisin ya gano babu hadisin da annabi ya faɗa ka malamin ka ne ya faɗa yace ayya hayya ya qayyum daga ciki har yake cewa wa kana shaykhul islam ibn taymiya ra qaddasallahu ruhu shadidal lahji biha ibn taymiya ya kasance yana yawan fadan ya hayya ya qayyum la ilaha illa anta ya hayya ya qayyum la ilaha illa anta wa qala li yawman wata rana ma yace min yace li hazaini wa huma al hayy wal qayyum yace wadannan sunaye guda biyu na Allah al hayy al qayyum dinnan suna daya daga cikin me asmaullahi husna kuma suna daya daga cikin mawazaba ala 40 marratan kullu yawmin bayna sunnatul fajr wa salatul fajr duk wanda ya kiyaye fadin su tsakanin sallar nafila ta alfijir da sallar safiya na sallar asuba yake cewa hasalat lahu hayatul qalbi zaka ga zuciyarsa ta rayu walam yamut qalbuhu zuciyarsa ba zai mutu ba Ibn Taymiya ya ce ayi 40 ya ce wanda ya bada fa'ida zuciyarsa ba zai mutu ba a taba samun ruwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ka ba dan me zaka zo in shau Tijani ya ce ayi mafarki ya ga annabi yayi wani abu sai ka ce a baka hadisi bayan ga malamin ka shi ma ya kawo abu ya dora mutane akai ya ce su yi wannan abin ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane ya ce ayi ko kuma ba hukum tajurru wa ba una la tajurru fa'ilukum marfu'un wa fa'ila wa fa'iluna majrur aina aka taba samun wannan wannan zalunci ne karara in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ibn in ka ce shaw Tijani sai ya kawo sai an kawo ma ruwaya sai an kawo mana ruwayar da annabi yace Ibn Taymiya yace ayaka ko shine shafaffe da mai da kai da shi uwa ku ba za abu ba abu na gaba bayan wannan daƙiƙin ya gama ga Ibnul Hajj ya kawo a cikin Al-Madkhal shafi na 129 Ibn al-Hajj yake cewa an zo an gaya wa ɗaya daga cikin bayin Allah cewa wani bawan Allah ya zo ya samu wani babban malami ya ce mai ga kaza kaza yana damuna sai malamin ya kwanta daga bacci sai ya mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce je wasu nafilfili ya bashi wasu uridi kuma yayi wannan abun bukatarsa ta biya annabi bai gaya wa sayyidina Abubakar wannan abun ba bai gaya wa sayyidina Umar wannan abun ba wannan yana gwada ma cewa a samu wani ilimi a yanzu kaga Allah ya kebance ka da wani ilimin annabi kai mafarki da annabi ko ka ganshi zahiri annabi ya baka ba korarren abu bane a shari'a matukar wannan abun ba zai saba wa shari'a ba wannan abun yana nan daga kai ne kawai da dakikancin ka baka gane inda ka sa gaba sa'annan sai yake cewa ga magana sa ta gaba sai yace me za ku ce akan wannan magana shehu Tijjani ya ce ana sayyidul awliyai kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidal anbiyai yace ni ne shugaban waliyai kaman yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawa sai yace kaga anan ai waliyai har su sayyidina Abubakar har su waye sai shiga daƙiƙin ina ne kai in muna magana akan waliyai muna magana akan waliyai na dariƙa ne shehu Tijjani da mun karanta a cikin muqabalar na salatul fati ko akan maganar karamomin waliyai ne kaje kaji mun gaya maka matsayin shehu Tijjani akan sahabbai yace sahabin da ya zama shine mafi kankanta a cikin sahabbai wannan sahabin inji shehu Tijjani ce yafi duk waliyan duniya sannan ga baiti muna karanta a cikin al-yaqutatul barida wa amaluna ma hum kama qala shaykhuna katsir qatatin ma dabibi numailati wannan yana gwada ma shehu Tijjani ya fifita dukkan sahabbai akan dukkan wani waliyai yaushe zaka zo ka juyar da maganarsa ka bata wani ma'ana daban wannan hauka ne sai maganarsa cewa inna rasul wai manzo Allah ya ce shehu Tijjani inna rasulullahi sallallahu shehu Tijjani ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu muhabbatan khassa tafuqu muhabbatal auladi annabi yana son shehu Tijjani irin soyayyar da ta shige irin soyayyar da iyaye suke wa ƴaƴansu to sai wani sharri anan sai ya koma ya ce kalman al-auladu alif dalamun najikin al-auladu dinnan ana yin tawilun su ko suna niya na ibantan mudafun ilaihi ne al-auladu ma'ana alif dalamun din ai auladuhu sallallahu alaihi wasallama wai annabi yana san shi Tijjani fiye da yanda yake san ƴaƴansa to haka ran Allah anan qadiya hudu ne na dauko shi ina da ma'akis kwaya hudu anan amma zan baka guda biyu a mazaunin ture ka ga tsiya in ka ture sai sauran biyu su fito abu na farko shine a ka'idan nawo idan ka zo kace al aulad kace wannan alif din zakai tawilin sai koma mudafin din da ka fada din ku wanda suka tafi akan haka malaman kufa ne suka tafi akan haka amma jumlatan malaman basara sun saba musu idan malaman basara sun saba musu wancan malami yace kaza wannan malamin yace kaza sun ce izaktalafatil aqwalu saqatal istidlal umma ganganin malamai suka saba ba a zuwa kuma ka kafa mun hujja da maganin da ka yadda da shi misali wannan malamin yace kaza wannan yace kaza in na ga dama in bu wannan kai ka bu wannan ba shikenan ba me a ciki amma ba za ka lizinta mun ka ce in bu wannan ba sannan abu na biyu su kansu malaman kufan da suka tashi sai suka ce alif da lamun din suna iya yin na'ibantan damiri kaman yanda kace auladu miga qur'ani Allah ya ce fa innal jannata hiya al-ma'awa kalman al-ma'awa alif da lamun din nan kalman al-ma'awa wannan alif da lamun din ai suna na'ibantan damiri ne ma'awahu sa'annan kuma akwai gurin da suke na'ibantan suna zahiri wa 'allama adama al-asma'a al-asma'a din nan jikin alif da lamun ma'ana suka ce suka yi tawilin shi yana na'ibantan suna zahiri asma'ul ashiya'i sunayen abubuwa suka yi tawilin sa to idan ka zo kai kai tawili da damiri mu kuma bari mu yi ma tawili da suna sai mu zo mu ce manzo Allah yana san shehu Tijjani muhabbatan tafuku muhabbatal awla ko tafuku muhabbatal awa mu'ay tafuku muhabbata awladil abai sai mu kawo ma damiri ba za mu kawo ma wancan akasin abin da sai mu kawo ma suna zahiri ba za mu kawo ma akasin wancan abin da kai ka faɗa ba kuma sannan maganar shehu Tijjani a zahiri take ma'ana fassaran bayan da kai ka tafi bane annabi yana san shehu Tijjani soyayya irin wanda ta shige wanda uba yake yi wa ɗansa uwa take yi wa ɗansa shine maganarsa amma yaushe zaka zo ka canza ka shiga wani nawo na ƙarya kai kaza to mun leƙa mun gano ka mun gano munafiki ne kai ba yanda zaka ji ba salabe ne ka rabu da shi sai magana na gaba sai yake cewa to ga wannan sai maganar da yake hadisi maganar da ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehu Tijjani radiyallahu anhu yake cewa ranar lahira za a zo da shi inji shehu Tijjani yace za a samu wani membari na haske in an samu membari na haske sai ayi kira yace a ce ya alal mahshar ya ku mutanen da kuke wannan taro ga shugabanku ga wanda madadin sa yake zuwa daga wajenku wannan magana ta shehu Tijjani haka take magana ce daidai to amma kafin na baka amsar maganar shehu Tijjani bari in fara fitar ma da dakikancin ka a larabci da ka tashi sai ka ce yas'udul minbar haka ka ce yas'udu to agar wankan Allah ba yas'udu bane saboda shi wannan kalman na sa'ida mutun ya hau sa'ida ya hau ta zo alawazi ne fa'ila ne shi kuma fa'ila mudari'in sa yana da ma'aune ne guda biyu kacal ba na uku fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'ilu anan kawai yake zuwa dan haka sa'ida ya sa'adu ne ba ya su'udu kaman yanda kai ka fada ba jara na farko kenan abu na biyu hujja da zamu baka akan wannan maganar da ka fada shine ga hadisi sai zamu kawo maka Allah zai sa waɗansu mutane akan minbari na suke wai shi da yake cewa to idan an sa shau tijani akan minbari na suke yana nufin shau tijani ya fa annabawa kenan annabawa gaba ɗayan su zasu taso a ranar lahira suna karkashin shau tijani to bar annabi ya gaya maka ga abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisi inna lillahi ibadan Allah yana da wasu bayi inji annabi yujilisuhum yawmal qiyamati ala manabirin min nurin Allah zai zaunar da waɗannan mutanen akan wasu minbari na haske wujuhum yace wujuhum nuru had ala manabirin min nurin yaghsha wujuhum nuru haske zai zo ya lullube fiskan wannan mutanen hatta ya fariza min hisabil khalaiqi har sai Allah ya gama da hisabi na halittu gaba daya annabi yace za a zaunar da waɗannan mutane akan minbari me ya hasada kake shau tijani dan ai shau tijani yace annabi yace mai za a zaunar da shi akan minbari na suke to hadisi ne in baka sani ba daga yau ka sani amma garka cewa ya fitar da wannan hadisin ga waɗanda suka fitar da wannan hadisin dabarani ya fitar da wannan hadisin bi isnadin jayyid ya kawo shi da ingantaccen isnadi ya kawo shi a cikin al-mujamul kabir a cikin al-mujamul kabir shafi Juzi na wudu shafi na 112 namban hadisi 7557 haka ya kawo namban hadisin daga hadisi na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min ibadillahi ibadan daga cikin bayin Allah akwai wasu kebabbun bayin Allah laisu bi anbiya a kujinan laisu bi anbiya a ba annabawa bane ba annabawa bane ranan lahira Allah zai tashi wasu mutane laisu bi anbiya ba annabawa bane manzo Allah yace yaghbituhumul anbiya wa shada'u annabawa da shahidai zasu zo su kewaye su suna kallon su kun san abin da ake kira al-ghabtu a larabci in an ce yaghbituhumul anbiya shine an ce al-ghabtu a larabci Allah ya maka wani ni'ima idan Allah ya maka wannan ni'iman sai in so ni ma Allah ya bani irin wannan ni'iman amma ba tare da ina burin naka ya gudu ba shi ake kira annabawa to annabawa inji manzo Allah yace annabawa zasu zo su kewaye wannan bayin Allah suna kallo suna cewa ina ma mu ne waɗannan Allah ya bamu wannan daraja ba ni na faɗa ba inji annabi ne in ka isa ka mayarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah zai zaunar da su akan minbari annabawa zasu zo su kewaye su bayan sun zo sun kewaye su inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kila marhum la'alla na nuhibbuhum sahabbai suka ce ya rasulullahi wasu mutane ne waɗannan wata kila mu san su kaga ashe ba sahabban manzo Allah bane karka je kai tawili sahabbai sun ce su waye mu san su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya ba su yace hum qaumun tahabbu bi nurillahi su ne mutanen da suka yi soyayya tsakanin su da Allah min ghairi aramin wala ansabin ba wani dan suna da alaka na jini ko dan komai a tsakanin su ba su da sun so junan su ne saboda Allah inji Shehu Tijani yace wujuhun nurin ala manabirin min nurin manzo Allah yace fiskan su haske ya lullube shi ranan tashin kiyama suna kan wani minbari na haske yace la yakhafuna idza khafa an-nas wadannan mutanen ba za su ji tsoro ba lokacin da mutane suke jin tsoron tashin kiyama wala yahzanuna sai yace sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba idza hazana an-nas idan mutane sun yi bakin ciki sun makara a manzo Allah sai ya karanta in kana son ka san wadannan mutanen kuma dole ka yadda shau tijani sai manzo Allah yace ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun ko kaki ko kaso ko kaki ko kaso in ma bakin ciki ya saka kana ganin shau tijani bai kai ai bai haka ba aje dai ba sahabbai bane ba annabawa bane annabi ya faɗa kuma za a yi in ka isa fito ka cewa annabi ya fifita wanda Allah ya musu haka kan annabawa annabi ya faɗa ya ce annabawa suna kwaɗayin samun su gansu fito ka faɗa wa manzo Allah haka daƙiƙai waɗanda ba su gane al'amura yanda ya kamata wanda ya fitar daga cikin wannan hadisi wanda ya fitar da wannan hadisi shine al-Hakim a cikin al-Mustadrak juzi na 4 shafi na 170 sa'annan abinda yake karfafa mana wannan maganar Shehu Tijani radiyallahu anhu ya faɗe ta kuma maganar Shehu Tijani gaskiya ne Shehu Tijani ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin yana magana akan wanda suka so juna ko sai Shehu Tijani ya ga annabi sai manzo Allah yake cewa Shehu Tijani kulli ashabika la yuzi ba'dhum ba'dha li anna zalika yuzini yace ya ahmad at-tijani ka gaya wa mutananka kar sashin su ya dinga cutar da sashi saboda haka zai cutar da ni kaga she manzo Allah me yake mana ishara mu so juna ko in za mu so juna kuma gashi soyayya ne ya tara mana ko ba haka bane so kaga she hadisin da wa yake dama yace qaumun tahabbu fillahi wanda suke soyayya dan Allah su waye mu ne amma kai da ana nan jingiri yana tsine wa laulau yana tsine wa jingiri akwai tahabbu a wajen daga wannan hadisin sa mu yake magana magana ta gaskiya ya kamata a gane wannan mu ba wai muna cin mutuncin malaman sa bane ba wani cin mutunci gaskiya muke faɗa sai cewa wai salatul fati ta bayyana ne idan mun ce salatul fati ta bayyana ne shau tijaniba ta bayyana a hannun sahabbai ba wannan kamar muna suka hankalin sahabbai a ba hankalin sahabbai muke suka ba hankalin jakune irin ka muke suka ba wanda ya fada ka saboda me in ka ce sahabbai salatul fati bai bayyana a hannun su ba kai ma mun sa ma bashi aljun ka mun ce ya hayy ya qayyumu la ilaha illa anta kafa 41 bai bayyana a hannun sahabbai ba a hannun dan taymiya ya bayyana ko shine yake da ikon ya ce yana da ikon ya bayyana da komai shau tijani bai da shi a mazaunin kanawa wannan kenan sai magana ta na'am sai magana ta gaba mallan da yake magana sai yake cewa daga cikin maganganunsa sai yake cewa mu ƴan tijaniya muna da aqidan wahdatul wujudi wato an ci aqidar wahdatul wujudi wai komai Allah kai Allah ne wannan tebur din Allah ne laptop din na Allah ne litaf hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya kamata yace wai Shehu Ibrahim akwai wannan a maganganunsa to daƙiƙai irin ka ba su iya gane maganar Shehu Ibrahim amma kafin kai wa Shehu Ibrahim hukunci bari mu karanta maka me malamin ka yace ba wai kaje ka dinga daukar littattafan sufaye kana karanta ba sun fi karfin ka inji Ibn Taymiya ga Ibn Taymiya abin da yake fada a cikin Majmu'ul Fatawa Ibn Taymiya a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 5 shafi na 79 Ibn Taymiya yana cewa wa alam ka sani anna lafaz sufiyati wa ulumuhum ka sani lafazin sufaye da ilimin su taktalifu tana sassabawa fayutliquna alfazuhum ala mawdu'atil lawm wa marmuzatil lawm wani lokaci sukan yi amfani da lafazan su akan waɗansu mawdu'at abubuwa da suka aje wa marmuzat da wasu abubuwa na ramzi wanda kai ba zaka gane wannan abun ba yace wa isharatin suna amfani da waɗansu irin isharori yufaytul isharatin tajri fi ma bainahu wanda take gudana a tsakanin su ajibu kasuko nan kasuko yace faman lam yudakhiluhum ala taqiqi wanda bai zauna da sufaye ba at ala taqiqi kaje ka zauna da sufaye in jibul taymiya kafin kai hukunci akan maganar su sai ka zauna da su wa nazala ya sauka ma'um alaihi yaje ya sauka akan abinda sufayen nan suke karantawa in kace zaka fassara maganar su in jibul taymiya raja'anu ma huwa kasun wasir mutun zai dawo yana tababbe yana halakakke saboda za su fadi wani abu kai baka gane ba kai kuma baka je ka zauna da su ba sai ka zo ka fassara ka kafirta su Ibn Taymiya a cikin juz'i na 5 shafi na 331 yana fada yana cewa wa fi kalami ahli tasawuf a cikin maganganun malaman sufaye ibaratun mulhimatun akwai maganganu masu rikitarwa fi za'iratiya bal mulhimatun ahyanan wannan maganganun suna dimautar da mutum wani lokaci walakin sai dai in jibuni taymiya yace ta tamiru wajhan sahihan suna dauke da wani fiska wanda yake ne kyau ne in ji Ibn Taymiya ta tamil wajen sayyan yumkina amduwa alaihi wanda wannan fiskan zai iya yiwa a dora wannan maganar akai in ji Ibn Taymiya yace fa min al insafi yana daga adalci an tuhumala ala al wajhi sayyi a dauki wannan maganar a dora ta kan fiska mai kyau yace kamar me kalfana'i kamar fana'i washuhudi da shuhudi wal kashafi da kashafi wa nahu zalika da makamancin wannan da haka irin ka daƙiƙi ba iya gane maganar Shehu Ibrahim ba in ji ni ba in ji malamin ka Ibn Taymiya yace in kana son ka san maganar Shehu Ibrahim sai ka zo ka zauna a cikin mu mun zo muna rike chalbini da kai muna haka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sannan zaka gane maganar Shehu Ibrahim ya muna la ilaha illallah kai kuma kana can kana gulman mutane Shehu Ibrahim yayi magana mu gane kai ma kace zaka gane banzanci kawai zaka gane ba ka gane komai ba daƙiƙi ne kai to bayan wannan sai magana ta gaba mun kara aqidin mu da ya tattaba mu akai ko to yanzu abinda muke so shi ma Allah shi gafarta malam a mazaunin ka na sheyin gurungun dumin malami bari mu kawo maka wadansu maganganu a ina sa daga wayan bari mu kawo maka wasu maganganu wadanda muke son ka kare daga farko wannan shi abinda yana nuna bai san gidansa ba ya kawo aqida kaza to kai ba bari mu sa ma bashi aljiwunka ga wasu aqidu a cikin gidanka kafin kan laifin ka ya zaman to ma tudu ka taka ka hango na wani kai ma ga laifin ka abu na farko ko a cikin littafin da kake dangantawa al-Imam Ahmad bin Hanbal ka san cewa wannan littafin kitabus sunna akwai dasi da kuka yi wa Imam Ahmad a ciki bai inganta ba aqidar ka na farko kun san cewa mun mai mun fada musu rana wajen muqabala amma in ciwo ya mai tuma ganin sai mai tuba mu ƙara ga yama kun san cewa in izala sun ce Allah da ya tashi halittan kansa hadisin da suke cewa wai Abu Hurairah ya zo ya tambayi annabi mimman Allah daga me Allah ya halicci kansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi sai ya ce inna Allah khalaqa khailan Allah ya halicci wani doki fa ajraha sai ya sa wannan dokin tayi ta gudu fa'aqat hasira tayi gumi bayan tayi gumi fa khalaqa nafsahu min ha sai Allah ya halicci kansa daga wannan gumin dokin yana cikin littattafan malamanka wannan aqida ce muna buƙatan ka zo ka kare ta kitabun wa sunnatan ka kare ta abu na daya kenan abu na biyu ga al-uqudud durriya masha Allah ci da wannan takaddan ga al-uqudud durriya ga wasu aqidu wanda kuka maida ibnu taymiya kuka maida shi kaman Allah wajen ku wanda muke buƙatan ka kare abu na farko yace wa adara jam'un ila al-qal'ati wasu da yawa daga cikin mutane sun halarci ta janaizan Ibn Taymiyyah fa usila lahum bidduhuli aka yi musu izini suka shiga kan gawan Ibn Taymiyyah wajalasa jama'atun qabla al-ghasli wasu mutane suka zauna kafin a wanke shi wa qara'ul qur'ana suka dinga karanta al-qur'ani wa tabarraku bi ru'yati suka dinga neman albarkan sa ta hanyar ganin sa wa taqbilihi suka dinga mai kiss ma an gare haka sai dinga mai Ibn Taymiyyah sun mansaraku maza kenan sun mansaraku sai suka juya wa dara jama'atun minan nisa'i bayan maza sun juya bai maza suka yi baki su ba suka yi Ibn Taymiyyah to wa dara jama'atun minan nisa'i sai mata su ma suka zo fa fa'alla misla zalika su ma suka zo suka aikata irin haka suka dinga tsotsa bakin Ibn Taymiyyah matan da mushka gaba daya ranan kowa ya rita wa Ibn Taymiyyah kiss ba mu muka fada ba littafin ku ne saboda neman albarka wannan aqidar muna buƙatan ka zo ka kare mana ita abu na gaba yake cewa wa alqannasu ala na'ashihi manadilahum wa amaimahum mutane suka dinga jefa hankacin din su da rawunan su akan gawan Ibn Taymiyyah suna shafan tabarruki wannan a cikin al-Uqudud Durriya ne irin nawa kofin shafi na 297 yace suka dinga jefawa yace bayan haka ya gama wannan sai yake cewa wa dara nisa'un kasirun bihaisu huzirna bi 15 alaf mata suka zo wajen jana'izan Ibn Taymiyyah matan da suka halarci jana'izan sa an ce an yi yanda aka kaddarta su sun kai mata bi 15 alaf mata 10,000 suka halarci jana'izan Ibn Taymiyyah wannan ba mu muka fada ba su suka fada 15 ne ko na'am 10,015 wakila inna to bayan wannan an gama sai yace ba idan za ku je kabarin manzo Allah me suke ce muku kar ku je ku ziyarci annabi ko alittafin su bari ku ji wata raddadan nasu ila kabrihi ayyaman mutane suka dinga zuwa kabarin Ibn Taymiyyah tsawon kwanaki laylan wa naharan da daddare rana da dare suna ziyartar Ibn Taymiyyah wa ru'yatu lahu manamatun aka dinga mafarkai da Ibn Taymiyyah mafarkan nan saliyatun nagari warasawu jama'atun biqasaidi wasu daga cikin malamai suka dinga mai waƙoƙi in kai mafarki da annaba ce ƙarya amma Ibn Taymiyyah an yi mafarki da shi sannan kuma sun ce karka ziyarci annabi su suna karka ziyarci annaba amma suna ziyartar Ibn Taymiyyah wannan abu na daya abu na biyu da nake son malam gurungun dimi zai zo yi min bayani shine ga wannan littafin akhtau a cikin aqdau Ibn Taymiyyah ya kawo ko kun san cewa Ibn Taymiyyah daga cikin aqidun su da wai yana yi wa yan Shi'a raddi a cikin minhajul bid'a ba za a ce minhajul sunna ba yake wa yan Shi'a raddi yake cewa wai sayyiduna Abu Bakar kuka da bakin ciki da yayin rasuwar manzo Allah wannan ragwanci ne Nana Fatima da yace Nana Fatima da taje ta keba kanta aka ce ta gina gidan bakin ciki yace ta yi bakin ciki a banza tana bakin ciki akan abin da ya shige ba zai dawo ba haka ya ga wa annabi bari mu karanta muku gurin yace ga abin da yake fada yace wa in kana ma zalika yasulu lahu bil huzni naw'un min adh-dhafi akan maganar sayyidina Abubakar ga farkon maganar yace wa huzni wa al-nabi bakin cikin sayyidina Abubakar akan rasuwan annabi yadullu ala kamali mawalati wa muhabbati wa nusiru wa tarasu alayhi wa zabbihi anhu wa rif'il aza anhu wa hadha min azamil imani bayan ya gama sai yace wa in kana ma zalika yasulu lahu bil huzni naw'un min adh-dhafi ko da yake duk da wancan kokarin da yayi akwai nau'i na rauni da ya shiga jikin sayyidina Abubakar saboda yayi bakin ciki manzo Allah ya rasu Ibn Taymiyyah ne yake gaya wa Annabi Muhammadu haka, ban za ka fito wai kana cewa kana kare sunna, sunnan uwarka kake karewa, me kake karewa? Bayan haka yake cewa fa haza yadullu ala al-ittisafi bi hadhihi sifat ma adamul huzni, ma adamul huzni yace wa ma adamul huzni huwa al-ma'muru bihi, yace fa inna mujarrad al-huzni la fa'idata fihi wala yadullu zalika ala anna haza zambun yuzammu bihi. Summa qala inna ulai shi'a wa ghayruhum ya yakuna an fatimata min huzniha ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma la yusuf, suna rawaito cewa wayan shi'a suna kawowa da na Fatima ta yi bakin ciki akan rasuwan annabi, irin bakin cikin da ba za a iya sifantawa ba. Wa annaha, cewa na Fatima banat baital ahzani, ta gina gida na bakin ciki, wala ya'aluna zalika zamman la, yace amma abun mamaki yan shi'a ba su kushe ta akan wannan abun. Inji Ibn Taymiyyah wai saboda ta yi bakin ciki da shi'a wajen sa yan shi'a su kushe su, sai yake cewa ma annahu, tare da cewon huzuna, wannan al'amarin huzunin ala amrin fata la yaudu, rasuwan annabi wani al'amari ne da ya shige ba zai dawo ba, kukan kama na banza ne in kai. Inji Ibn Taymiyyah ba yake ga annaba ka, amma ka zo ana maganan aqidin banza har kana cewa wai tijaniya suna da wani aqidu, to wannan kenan. Bayan haka to abinda zai ba ku mamaki shine, abinda zai ba ku mamaki shine, ga manzo Allah ba ya ce kana yi bakin ciki akan rasuwa ba, ga Anas ibn Malik radiyallahu anhu, sabon manzo Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da sayyiduna Ibrahim al-Mu'azzam dan sa ya rasu, manzo Allah sai ya ce innal ayna tadmau, ido tana hawaye, wal qalbu yahzunu, zuciya yana cikin bakin ciki, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, amma ba za mu ce komai ba sai abinda zai yardar da ubangijinmu. Wa inna la firaqika ya Ibrahim la mahzunun, ya dana Ibrahim ka sani na rashin kadin nan da muka yi muna cikin bakin ciki, annabi yayi bakin ciki akan rasuwan dan sa, kai kuma na Fatima ta yi bakin ciki akan rasuwan manzo Allah, ka zo ka ce babu wannan bakin cikin da tayi, tayi aikin banza. Wannan maganan ni mu mutanen mu ba mu iya kafirtawa ba, amma a zahirin maganar riddaci, duk wanda ya itikadi ya gaya wa annaba ka ya zama kafiri, sai dai in bai san me yake fada ba, wannan ya zama kafiri kai tsaye, kace wai bakin ciki da annabi abin nan, bakin ciki da rasuwan manzo Allah wannan rauni ne, wa kake gaya wa kenan kar mi bakin ciki da rasuwan annabi? Malamai masana manzo Allah in sun tashi suna batun annabi za ku sha mamaki, ba rasuwan annabi ba, suna kallon rijiyar da aka wanki ruwa abin nan jikin manzo Allah da ita, wannan rijiyar tafuka ba, haka suke kallanta. Ya abrakal abari ya gharsul lati mimma iha gusilan nabiyul akram, aw qad alimti bi ayi fadlin qad haziti bihi wa majdin answaki muharram, allahumma jadakum wa ala sha'nakum fataqasarat fi darki fadliki anjum. Wanda suka san annabi Muhammad kenan, wanda suka san annabi Muhammad, wanda suka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ba irin ka wanda kake magana kai kai sai kuna magana ba. Sa'annan ko kun san cewon a cikin shi wannan bawan Allah, a cikin shafi, a cikin shafi na 13, a cikin shafi na 13 sun yi magana daga cikin abin da suke gaya wa Ibn Taymiyyah, daga cikin abin da suke gaya wa Ibn Taymiyyah, afwan, suna cewa suna yi wa Ibn Taymiyyah taziya, wannan sun takura mun fa maladi wannan wayoyi, suna yin Ibn Taymiyyah, suna yi wa Ibn Taymiyyah taziya, ga abin da suke cewa, suna yi wa Ibn Taymiyyah taziya ga abin da suke cewa, suna sifanta taziyar da suke wa Ibn Taymiyyah, suna cewa ai wannan bakin ciki da za a yi akan ka wannan ba wani abu bane, ga abin da suke sifanta Ibn Taymiyyah da shi, ba sun ce muna sifanta malaman mu da abu mai rauni ba amma wanda ya shige iyaka. To ga wani baiti kwaya ɗaya da nake son karanta muku saboda ina son mu shiga wani nukuda, yana cewa ya wahidan lastu astasni bihi ahadan min al-anami wala abqi wala azru ko wala ubqi wala azru, yana cewa ya wahidan, ya makadaicin nan guda daya, Ibn Taymiyyah yake gaya wa haka, lastu astasni bi ahadan, ban ware kowa ba, annabawa suna ciki, mala'iku suna ciki, duk wani halitta suna ciki, kai in ka ga dama ba ka ce Allah ci suna ciki, sun da yace lastu astasni bihi ahadan, ban ware kowa ba, kuma mun san ahadu ay qul huwallahu ahad, yace min al-anato, ya kawo anan sai itirazi, an nuna mun sai yace min al-anami, daga cikin talakai to min al'anami idan an ce daga cikin talakai manzo Allah yana cikin talakai ko ba ciki annaba suna ciki ko ba su ciki sai ya ce duk waɗannan in ka hada su gaba ɗaya bai ware kowa ba ibnu taymiya shine shugaban su gaba ɗaya ka tashi ka je ka kana da wannan aqidan a gidanka kai ma ka je ka kare ba ka tsaya ka je jawairul ma'ani yana magana shehu ibnu taymiya yace ma baka ba za ka gane komai a jawairul ma'ani ba daƙiƙanci kai za ka yi tai in kace za ka bi jawairul ma'ani ba za ka gane komai a ciki ba inji ibnu taymiya bayan haka maganan da nake son mu shiga kai tsaye shine ga waɗansu abubuwa da muke son mu karanta mai daga cikin karamomin malaman sa ba yana inkari wa malaman mu ba to ga waɗannan da Allah muna son malai shi ma yayi mana jawabi cewon Ibnu al-Qayyim ya fitara cikin al-Madarijus Salikin ya fitara cikin Madarijus Salikina shafi na 459 zuwa shafi na 100 shafi na 158 zuwa shafi na 459 juz'i na 2 yana cewa lokacin da